A ranar 13 ga watan Fabrairu kowace shekara, ranar ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar rediyo ta duniya don haɗa kan al'umma daban-daban a faɗin duniya baki ɗaya. Takin wannan ranar shine Radio and Peace, wato zaman da zaman lafiya, wanda ake kokarin ganin cewa an daɗa ajiye dama al'umma game da irin muhimmancin wannan rana. Saboda muhimmancin wannan rana ne dai kungiyar masu rediyo suka karɓa wasu kafafen yaɗa labarin haɗa da gidan rediyon sashen Hausa na muryar Amurka, wanda kuma tambayi shugaban kungiyar Alhaji Abdullahi Dungus kuma yasa suka rama wannan kafafun yada labarai na gidan na waje a dalilin sashin Hausa na muryar Amurka sai ce da ni.
Eh to alhamdulillahi mun dauki domin mu karrama dukkan wayansu gidajen radio da suke da shi na cikin gida har ma da na waje gabaki daya domin irin gudunmawa da suke bamu wajen da suke watsa labarun su ba dare ba rana, kuma ko da yaushe muna nan da radio mu bama tsallake labarun su da dare ne ko rana ko na safiya. To dalilin irin wayannan shirye-shirye da suke nuna mana ta fannin wajajen da ake yin fannin tsaro ne, a lafiya ce, zamantakewa ne na zama da dukkan inda ake cikin zaman lafiya, to wannan ta fannin gidajen radio muke fahimtar junanmu domin mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da dukkan wani abubuwa ko na cuta ko na lafiya ko me daidai da fannin radio. Bamu da abin da zamu ce sai dai mu ce masha Allah, Allah ba su lada da dukkan irin gudunmawa da suke bayarwa.
Na'am, chairman ganin cewa a cikin kafafan yaɗa labarai za ku karrama har da ma muryar Amurka, kamar menene muryar Amurka ta yi don burke ku ne?
To alhamdulillahi a cikin muryar Amurka wato akwai irin shirye-shiryen da suke bayarwa ta fannin daban-daban ta fannin yanda za ka ji har talakat kuna zai zo har ta fannin gidan radio na Amerika ya bada gudunmawansa domin samun zamantakewa a tsakani ko kuma na tsaro, sai ka ji ana tambayar mutum a wannan fannin. To a gaskiya irin wannan programs da suke aiwatarwa din shine ya samu musamman domin mu karrama su da kuma ma'aikatan su jajirtattu da suke bayar da shirye-shiryen labarun su ba tare da wata tangarda ba. Ba ma kaman kai kan bamu da abin da zamu ce maka na jihar Borno, sai dai mu ce Allah ya saka maka da alkhairi da irin gudunmawa da kake bayarwa ta wajen watsa shirye-shiryen jihar Borno.
To wai ko me sauraron mamobin gungun ke cewa ne game da wannan rana?
Sunana Idris Nuhu Waziri a nan Maiduguri, sannan ina rike da mukamin mai ba kungiya shawara ta fuskoki da dama kamar ta sauraron radio. Wannan rana muhimmiyar rana ce ba don komai ba saboda irin gudunmawa da radio ya bada, sannan kuma rana ce wadda take muna nuna farin cikin mu domin mun samu kusan rabin ilimin da muke da shi ta fuskar radio ne.
Kamar akwai wani wayewa da za a ce radio ta haifar haka cikin jama'a na sanin wasu abubuwa wanda suke boye
sosai sosai. Misali yanzu mu muna nan Najeriya din ma muna arewa maso gabas a Borno state. To amma yanzu haka idan ka tambaye mu menene yake faruwa a kasashen Turai ko kasashen America ko kasashen Asia da waɗansu jihohi da waɗansu garuruwa da waɗansu mashahuran mutane duk mun san su amma ta fuskar radio don ba mu taba zuwa wajen ba.
Ko je sunana Jidda Adam, ni ne magatakardan wannan kungiya mai suna kungiyar masarar radio ta wajen jihar Borno. Sai wuce gaskiya muna ga radio kamar makaranta ne a wajen radio, ya ilmantar da mu, ya nishantar da mu, ya karantar da mu, kuma ya fa'idantar da mu sosai ba kadan ba a cikin wannan kasa ta mu ta Najeriya. Wasu abubuwa sukan faru ba ma samu ba ma ji sirrin radio, musamman ma wannan kungiyar ta mu, kuma radio labari ba fitowa mai gaskiya sai a gidan radio. Sai muka ba muhimmancin fitowa mu zama mu ta mu nuna namu murna da kuma alfaharin cewa lalle wannan radio dole mu zo mu ba da namu gudumawa 100%.
Wasu masu sauraron radio kenan a jihar Borno ke da muhimmancin wannan rana gare su, da kuma aka keɓe ranar 13 ga watan Fabrairu kowace shekara. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.